dan uwa musulmi abinda hudu ba tai bayani akai bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon jira sallallahu alaihi wa sallam Allah mai girma da daukaka ya fadi a cikin alqur'ani shi mai girma yace wa man ahsanu dinan babu wanda yake kyautata addini mimman aslama wajhahu lillah sama ga wanda ya mika wuyan shi ga Allah ya mika wuya ga Allah ba yadda ja 100% to abinda Allah ta'ala yayi umarni zai bi abinda ya hana zai hanu dan Allah yace ayi zai yi ba tare da ya tambaya ba dan me za a yi wannan shine aslama wajhahu lillah wanda ya mika wuyan shi ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa cikin mika wuya ga Allah malamai suka ce shine yana mai riko da addini da tsari irin na annabin da aka aika masa Allah ta'ala yace wattaba'a millata ibrahima hanifa kuma yabbi tafarkin annabi ibrahima wanda ya karkace ma tuwani shirke-shirke fatakhadha Allah ibrahima khalila kuma Allah ya riki annabi ibrahima a matsayin babban masoyin shi babban badadayin shi dan uwa musulmi Annabi Ibrahim Allah ya rike shi matsayin masoyi wannan soyayyai soyayya ce wadda Allah ta'ala bai ma wani irin ta ba sannan soyayya ce wadda shi Annabi Ibrahim bai ma wani irin ta ba shi yasa in aka ce al-khulla matsayi ne na soyayya da kauna wanda malamai suka ce shine cikar so da kauna kuma karshen so da kauna aka ce wannan khalil ne to ma'ana shi a cikin matakai da ake bi na soyayya ya kai sun waura takuri daga shi sai point wannan kaunai babu wani abu sama gare ta in kana neman cikakkiyar soyayya wanda ta kai mataki na karshe to ita ce soyayya ta khulla domin wanda yayi wannan soyayya to zuciyar shi ba a raga gurbi koda dan kadan ne wanda zai ba wani banda wannan masoyin wanda yama wannan soyayya to shi yasa Annabi Ibrahim ya kaunaci Allah ta yanda bai raga wani gurbi ba a zuciyar shi wanda zai ba wani wanda ba Allah ba gaba daya wato soyayya shi ya bada ta ga Allah a duk duniya babu wanda ya samu wannan matsayin na soyayya sai mutum bi kacal Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matsayi ne wanda Allah bai buƙatar tarayya da shi a ce kana son shi kuma kana son wani bai so shi kadai tsantsan so tsantsa gwaran so nashi na shi kadai dan uwa Annabi Ibrahim ya kai wannan matsayin na soyayya yana akan wannan matakin sai ya roki Allah Allah ya bashi da a matsayin shi na babban masoyin Allah ba yayyuwa ya ce yana son wani abu wajen Allah Allah ya ce ba zai bashi ba tare da ya tsufa amma sai ya roki Allah yana son da sai Allah ta'ala ya bashi da sai zuciya Annabi Ibrahim ta fara kaunar wannan dan kaunar shi ta dan fara kaskanuwa a cikin zuciya ta Annabi Ibrahim ta dan fara sai ya dan bibi wani dan kaso kada daga cikin abinda ya ba Allah na kauna sai ya dibi wani dan kaso dan kada yabawa yaba dan shi sai Allah subhanahu wataala ya nuna kishin shi akan masoyin shi bai yadda ba a ce soyayyar da kake mai ka debi wani kaso ka bada sai ya ce wannan dan da na baka da shi da uwar shi daukan suka je da su bayan duniya ka yadda dan haka Allah yamma Annabi Ibrahim umarni ya dauki uwar Annabi Isma'il Hajara tare da Annabi Isma'il yana dan jinjiri ya dauke shi yayi tahiyya mai nisa tun daga kasar Sham ya tahi a kawa sai ya je da su can cikin daji cikin dokar daji wajen duwatsun Makka a daidai lokacin da Makka babu kowa babu komi dajin Allah ne Sahara Allah ya ce ka je can ka yi waci da su me yasa Allah ya mai wannan umarnin dan ya jarraba shi ya ga da gaske ne ya hihi ta san shi akan son wa'annan Annabi Ibrahim bai san dalili ba abinda kadai ya sani Allah ya ce mai dauka suka kai ga daji ka baro ya ce an gama ya dauki wannan uwai Hajara da danta Isma'il Annabi Ibrahim ya dora tahiyya ya dora tahiyya a kwana a tashi sai da ya kai can cikin dokar daji inda ba mutane ba wani mai ɗebe kewa babu abinci kusa Sahara ce sannan ya ce mata zauna na wuri suka zauna ita da dan ya juya zai tafi shi su kada ya bari hankalinta ya tashi tattashi a guje tacce mamayo rigan shi tacce ya kai Ibrahim ina zaka tahiya ka bar mu cikin wannan dokar daji inda ba kowa ba wani dan adam ba wani mai ɗebe kewa babu ruwa a wurin kusa babu abincin ci haka kawai ka tashi ka tahi ka bar mu nan wurin Annabi Ibrahim saboda tsananin son Allah yayi rinjaye a zuciyar shi kuma shi ya bada umarni ba a tattauna umarnin Allah saboda haka kai tsaye ya shafa da ita bai ce mata komai ba yace gaba da tahiyar shi ta ƙara kiran shi ya kyale ta ƙara kwala mai kira ita ma dama daga gidan tarbiyya ta fito sai ta gano to wanga abin da yanda akai daga Allah sai ta kwala mai kira tace Allahu amaraka bi hada koko dai Allah ne ya maka umarni da hakan Annabi Ibrahim yace mata sai tace to shikannan tahiyaka in dai Allah ya maka umarni na tabbatar da ba zai tozartar da mu ba Annabi Ibrahim ya sa kai ya tahiyar shi sai da yayi nisa inda ba su ganin shi kwata kwata lokacin nan ne ya daga hannuwan shi addu'ar da alqur'ani ya kawo rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus salah har zuwa karshen abinda alqur'ani ya bada labari dan uwa musulmi wannan shine gidan shugaban masu tauhidi na duniya gidan Annabi Ibrahim gidan tauhidi domin lokacin da ta tabbatar da cewa wannan umarni ne daga Allah to ita ta san abubuwa guda biyu abu na farko ta san babu yanda za a yi Annabi Ibrahim ya saurare ta in dai Allah ne ya mai umarni zance ya kare abu na biyu kuma tana da yaqini in dai Allah ya ce a kawo su na wurin to Allah ba zai tozartar da su ba dan haka ko da ta tambaya koko dai Allah ne ya maka umarni ka kawo mu nan Annabi Ibrahim ya ce mata sai ta ce to ci gaba da tafiya Allah ba zai tozartar da mu ba tabbas Allah ba zai wulakantar da mu ba ɗan uwa musulmi wannan kissa sananna ce kuma tana da tsayin da ba a iya karanto ta gaba ɗaya a cikin hudu ba amma na kunturo iya inda nake so ya zame mamu maudu'i da mahallu shahid shine menene dalilin da yasa aka ce aje a yado su can a ajin su ayi waci da su saboda Annabi Ibrahim babban masoyin Allah ne Allah baya son ya ga soyayya wani cikin zuciyar shi tana tarayya da soyayyar Allah saboda haka ko da Annabi Ibrahim ya aikata shi kannan abinda ake nema ya sau Allah ya jarraba shi kuma Allah ya tabbatar da cewa lalle har yanzu khalili yake har yanzu babban masoyin Allah yake yana iya rabuwa da kowa in dai akan Allah ne subhanahu wataala to sai mu dawo akan shi wannan dan jinjirin bayan dogowa kissa ɗan uwa musulmi wanda jama'a sun riga sun santa wannan dan jinjirin da aka zo da shi ya girma ya zama saurayi Annabi Ibrahim yana ƙara ƙauna shi saboda yana ƙara kama mai cikin al'amuran rayuwa yana ƙara taimaka mai yana ƙara rage mai ɗawainiya san shi yana ƙara girma a cikin zuciya Annabi Ibrahim domin shi yake kama mai cikin sha'anonin rayuwa kullum yana tare da shi yana ganin yadda yake faɗi ka tashi saboda shi wanda kuma ake ma haka dole ne ya ƙara son mutum to lokacin da Allah ya kalli zuciyar Annabi Ibrahim ya ga wani dan kaso na ƙaunar wannan dan ta shigo cikin zuciyar nan sai wata jarrabawa ta ƙara zuwa shine alqur'ani ya kawo zancan yace falamma balaga ma'ahu sa'aya a lokacin ta dan shi ya kai matsayin da zai iya kama mai aiki ya rage mai dawaini ya ta rayuwa sai Allah ya nuna mai a mahalki cewa ya yanka shi falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya sai ya ce mai ya kai dan dana inni ara fil manami anni adbahuka a cikin mafarki na naga gane nan ina yanka ka to shi kuma mafarkin annabawa umarni ne daga Allah in annabawa suka yi mafarki gaskiya ne zartarwa kawai za a yi to amma mafarki ya gaga nan yana yanka shi ni kenan ake nihi Allah ne ya mashi umarni ka yanka wannan dan saboda Allah bai son ya ga ana tarayya da shi wajen soyayya wannan wanda ya dibi ka so na soyayya cikin zuciyanka yanka shi aka waye gari jaraba wai saboda ta ƙara girma sai Allah bai turo mala'ika ba aka ma Annabi Ibrahim wahayin haka a'a ta hanyar mahalki domin jarabawai ta ƙara girma kuma annabi Ibrahim a gwada shi a ga cewa a kowanne ma'auni ya cika Khalilur Rahman saboda haka Allah ta'ala ya mai umarni amma ta hanyar mahalki amma annabi Ibrahim ko da yawaye gari zuciyar shi cika take dafin umarnin Allah ya ga ya madan ya san da dan shi ma ya koshi da tarbiyya ta musulunci sai sa ya ce mai ya kai dana ai kauna yi mahalkin gani na ina yanka ka ya kake gani dan yace ya abati fa almatu umar ya baba Allah yace a yanka ni a ce ya nake gani kawai ka aikata abinda aka maka umarni satajibni insha Allah minas sabirin yace insha Allah ni zaka same ni daga cikin masu juriya masu hakuri yanda malaman tafsiri suka yi sharhi cewa dan lokacin da suka tafi tare da uban ya yarda a yanka shi uban ya yarda yanka dan shi sai da dan ya ta bada shawarwari a daddaure shi da kyau saboda kar ya halba harbe ya buge uban yace kuma sannan in zaka yanka ni ka done huska ta kasa saboda kaka kallo huska ta tausayi ya kama ka ka saba wa babban masoyinka ka kasa bin umarnin Allah dan yayi ta bada shawarwari na yanda za a yi a aikata wannan aikin ba tare da bata lokaci ba dan uwa musulmi haka ake son gidan musulmi ya zama gidajen al'umman musulmi sun taso da tarbiyya tahihi ta Allah akan kowa idan dai aka ce Allah ne ya ce to ba discussion zance ya kare idan aka ce Allah ya ce to shikenan babu wani zance sai aikatawa kawai ɗan uwa musulmi haka Allah ta'ala ya ce falamma aslama a lokacin da suka mika wuya su biyu watallahu liljabin yakka da dan nan akan goshin shi zai yanka shi wasu malamai sun ce sai da ma yayyanka Allah ya hana wukai ta ci gaba da yankawa kamar yanda Allah ya hana wuta ta kona annabi Ibrahim lokacin da aka tulla shi ciki kuma wuta an san ta tana konewa amma Allah ya ce kul karki saki ki kona kamar yanda Allah ya hana ruwa ya hadiye annabi Musa da shi da mabiyan shi kuma an san ruwa yana hadiyewa Allah ya ce ma ruwan kul waɗannan karka saki ka hade su to haka Allah ya mawukan nan umarni kar ta saki ta yanka wannan wuyan wannan wuyan Allah ya hana ta yanka an jagira ya ki yankuwa Allah ta'ala ya ce wa nadainahu sai muka kirawo shi ayya Ibrahim muka ce ya kai Ibrahim qad saddaqta ru'ya hakika ka gazganta mahalkinka ka cika umarnin Allah ka kyautata wajen zartar da mission wadda Allah ta'ala ya aiko ka zuwa gare ta a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa fadainahu bidhbihin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma annabi Ibrahim yana kokarin ya yanke dan shi saboda ya nuna kaunar Allah ta hi kaunar dan shi sai Allah ta'ala ya kawo wani rago wanda aka tanada na musamman a madadin dan annabi Ibrahim ya yanka dan nan ya yanka ragon nan sai ya zama ragon shine mi shine hansa ta wannan dan to dama Allah ta'ala ya umarni da abu wato yana barin shi ya zama har zuwa ranar alkiyama koda ya shahi hukuncin to sai ya bar gurbin shi kasa sai Allah ta'ala ya bar wannan yanka dabba ta layya ta zama sunna ce ta annabi Ibrahim domin koyi da annabi Ibrahim wanda ya yanka dabba dan wa yanka wannan dabbai saboda Allah bai yanka ba dan neman kusanci ga wani bai yanka ba dan neman suna wajen wani bai yanka ba dan neman daukaka ta duniya bai yanka ba saboda cimma manufa ta tsahe-tsahe bai yanka ba saboda cimma manufa ta siyasa bai yanka ba saboda magani bai yanka ba saboda biyan bukatar yan bori bai yanka ba saboda wato kare kai daga sharrin aljannu duka ba wannan manufar bace matsayin shi da girman shi a matsayin shi na zababban Allah masoyin Allah ya hi gaban ya kada dabba ya yanka dan wata manufa wadda ba kusanci ga Allah ba sai Allah ya sa shari'a ta yanka dabba da sunan layya ta wanzu a matsayin sunna ta manya-manyan masoyan Allah guda biyu sunna annabi Ibrahim alaihi salam da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda Ibn al-Qayyim yake fadi dama ko can Allah baya da manufar a yanka dan abinda Allah yake da manufa shine a yanka kaunar dan daga zuciya
to yanzu tunda ya yarda ya yanka shi ma yarda a yanka kuma an je wajen yi kenan an gama yanka kaunar da ake mai daga cikin zuciya ya zama zuciya gaba ɗaya ta wace ce gaba ɗaya ta Allah ce shi kadai to haka Allah ta'ala yake so saboda haka sai Allah ta'ala ya ƙara ma annabin shi Ibrahim kusanci tare da ɗan shi Isma'il ya ƙara daga darajarsu sai sa aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace babu a duniya wanda ya tsayu da addinin Allah gaba ɗayan shi yace sai annabi Ibrahim domin saboda ya ba da gangar jikin shi ga wuta saboda Allah sannan ya ba da dukiyar shi ga bakin da yayi saboda Allah sannan ya gabatar da dan shi a matsayin wanda za a yanke saboda Allah Allah yace wa Ibrahim allazi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika duk wani umarni da Allah ta'ala ya bashi dan uwa musulmi layya da Allah ta'ala ya shari'anta mu dabban layya da Allah ta'ala ya umarni a yanka ba anihin a yanka ta kawai saboda a ci nama ba manufar Allah subhanahu wa ta'ala ba shine cin naman da jin dadin naman ba wannan ban ba amnihin wato zubar da jini a dora shan jini ko amfani da jini Allah ba yada abinda zai yi da wannan jini dan haka Allah ta'ala ya wato ya fadi a cikin alqur'ani mai girma yace lan yanallaha luhumha wala dima'uha naman dabban layya ba zai samu Allah ba jinin nan ba zai samu Allah ba babu abinda Allah zai da nama balle jini walakin yanallahu taqwa minkum sai dai tsoran Allah da kuka yanka dabban da shi shine zai samu Allah me yasa ka yanka dabban ka yanka ta saboda neman kusanci ga Allah ka yanka ta saboda girmama Allah ka yanka ta saboda girmama tsari na Allah subhanahu wataala da kuma dayaita shi ko kuma ka yanka ta saboda manhuwa na alfahari ko wasu karanun manhohi marasa girma a wajen Allah dan uwa musulmi shari'a ta layya tana da manhohi masu girma daga cikin manhohin nata akwai tauhidi so ake kadaita Allah tunda akwai cikin bayon Allah wanda suka ce sun ji sun gani so sai su sai sun yi ma Allah shirka a wajen yanka za su yanka dabbobi da sunayen aljannu saboda aljannu su ba su kariya ko saboda su kama musu cikin wani lamari na rayuwa kaga waɗannan sun yi baram-baram da Allah wasu za su yanka dabbobi saboda gumakan da suke bauta su kai musu wajen kusanci wasu za su yanka dabbobi saboda wato kaburburran wasu waliyai ko salihai ko neman tabarruki a wajen su wasu ya za su yanka dabbobi saboda wata rashin lafiya da ake fama da ita wai an rasa magani an rasa mahita dan haka an je wajen wani dan bori ya ce sai an yanka dabba zai zo ya yanka dabba saboda neman a samu lahiya duka waɗannan hanyoyi na shirka wanda musulunci bai yarda da su ba to ku kuma musulmi masu tauhidi tsantsa sai Allah ya ce duk shekara ya shari'anta muku wannan ibadai ta layya domin ku zo ku yanka dabbobi domin Allah tun wajen yanka zaka ambaci sunan Allah dai daga cikin alamomin cewa don Allah ka yanka zaka ce bismillah sannan zaka wato girmama Allah ka ce Allahu akbar kamar yanda Allah ta'ala ya ce kadhalika sakharaha lakum kamar haka Allah ya hore muku dabbobi ku na layya litukabbirullaha ala ma hadakum saboda ku girmama Allah a bisa abinda ya dora ku akai na shari'a ɗan uwa musulmi yana daga cikin manhohi na shari'anta layya wato domin musulmi har zuwa tashin kiyama su dora tunawa da wannan babban kokarin da masoyin Allah ya annabi Ibrahim duk in layya ta zagayo to tana ƙara tuna mu wata soyayya mai tarihi soyayya tsakanin annabi Ibrahim da Allah subhanahu wataala soyayya da ba ta karba wani abokin tarayya soyayya tsantsa tsagwaran soyayya wanda babu wani wanda aka yarda ya shigo cikin wannan soyayya ko tso ciki dan haka layya tana tuna mama haka dan haka ɗan uwa musulmi babban shi'ari na layya shine tauhidi dayaita Allah dama mu musulmi Allah subhanahu wataala ya mamu umarni da cewa in za mu yanka dabba mu yanka domin Allah fasallil rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke dabban layya domin shi shi kadai ji yanda Allah yake gwamawa tsakanin layya da sallah dan a nuna duka ibada ce wanda ake neman kusancin Allah da ita a suratul an'am Allah yake kulka ce inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwata da mutuwata gaba ɗaya rankatakaf na Allah ne ubangijin ta halikai la sharika lahu babu wani wanda zan hada shi da shi ciki wa bisalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin nine farkon masu miƙa waya ga Allah dan uwa musulmi layya tana mamu kissa annabi ibrahim da dan shi isma'il da kuma darussan da suke da kai domin wannan kissa akwai karatuttuka masu tarin yawa ciki akwai darussa akwai wa'azi akwai mu'jiza akwai fadakarwa daga cikin manhohin layya Allah ta'ala ya shari'anta layya saboda bayan Allah su dora yi mashi godiya akan ni'imar da yayi masu da kuma kyautata wadda yake yi masu kamar yanda Allah ya fadi yace kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun kamar haka ne muka hore muku dabbobin layya domin saboda ku zamanto masu godiya ga Allah ɗan uwa musulmi a cikin layya akwai yalwatawa ga kai da kanka zaka yalwata ma kanka sannan zaka yalwata ma iyalinka sannan zaka yalwata ma abokaninka da makusanta da makwabta da miskinai da talakawa da mabukata da sauran al'ummomi baki ɗaya waɗanda za su iya samun wani kaso a cikin wannan layyin naka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza wajafat junubuha idan kuka soke dabban layya gangar jikinta ya fadi ƙasa kuka hede kuka daddace fakulu minha to ku ci daga cikin wannan naman nata wa azaimul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da mutumin da bai roke ku ba da kuma wanda yake yawo yana neman a bashi duka Allah ta'ala ya ce a basu sai sa malamai suka ce idan so samu ne naman layya mutum ya kasa shi kashi uku kashi na farko ya ci da shi da iyalin shi kashi na biyu ya bayar da shi kyauta kashi na uku ya bayar da shi sadaka domin akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka kyauta kana iya ba ma wadanci wannan kyauta ce kuma tayi kana iya ba wanda wato yana da ƙarfi ba talaka bane ba miskini bane ba mabukaci ba to wannan shi ake ce ma kyauta amma sadaka sai mabukaci wanda kake sama gare shi kake ba to dan haka aka ce ka kasa naman layya kashi uku da wanda zaka ci da kai da iyalinka da wanda zaka bayar da shi kyauta ga ƴan uwa da makusanta da abokai da kuma wanda zaka bayar da shi zuwa ga mabukata talakawa idan kuma muka yi haka ba ka doki wato naman layya gaba daya ka bada shi ga ɗaya daga cikin wannan kashin gaba dayan shi yayi ƴan uwanka ne danginka na jini ka bada naman dungurungun gaba daya gare su layyarka tayi a miskinne ne kabba gaba daya layyarka tayi kai da iyalinka ne ka aje kayanka kuka dora tamna sannu kuka canye layyarka tayi domin kamar yanda muka ambata ba naman bane Allah yake da manufa manuhar naman ba shi bane ba cikin manuhohin layya lalle akwai yalwatawa da nama da abun saboda amma ba shi bane babban manufa wancan tauhidin yankawan domin Allah yankawa domin neman kusanci ga Allah shine babban abin da ake nema ga wanda yayi layya ɗan uwa musulmi muna fatan Allah ta'ala ya yalwata mu al'ummar musulmi kowa to su samu abin da za su yi layya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin al'ummar musulmi a faɗin duniya wanda suke cikin kunci ko takura ko matsi Allah ta'ala ya fitar da su ya sa su yi sallar layya lahiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala marasa lahiya na musulmi Allah ta'ala ya ba su lahiya ya warkar da su wa'anda suke da buƙatoci na alkhairi Allah ta'ala ya biya min buƙatocin mu baki daya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ƙara sabko da alkhairi da rahama a cikin wannan ƙasa tamu wannan damuna Allah ta'ala ya sanya ta zamo damuna wanda take cike da alkhairi da albarka Allah ya tsare mu game da sharrin ambaliya a cikin wannan damuna da kuma sharrirkan da damuna takan zuwa da su ubangiji Allah ka tausaya ka agaza da rahamarka Allah ta'ala ka kare bayinka bayin Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara saukar da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Nijar kuma ka ƙala yarwa ta mamu da sauran al'ummar musulmi da rahamaka wala hawla wala quwwata illa billah sai da sallah